assure Nigerians who reside there that there's no need for panic. We're taking every step to make sure that those challenges are things that we must have to resolve.
Ministan babban birnin tarayyar Najeriya kenan Barisan Yisam Wike ke kara kwantar da hankalin mazauna birnin biyo bayan masifar rashin tsaro na satar mutane don neman kudin fansa da yanzu haka ke ci gaba da ta da hankalin mazauna birnin. Ministan Abujan da ya jagoranci wani taron gaggawa na tsaro da ya haɗar da manyan kusoshin tsaron birnin baki daya ya yi ta kwantar da hankalin mutanen birnin tare da tabbatar musu cewa za su yi duk wani abu mai yiwuwa domin sassaita al'amura. A halin yanzu dai gwamnatin mutane ne ke ci gaba da zama hannun yan bindiga cikin daji da aka sassace su daga sassa daban-daban na birnin wanda kuma ya fi jan hankalin jama'a ba bayan nan shine gwamnatin mutanen da aka ɗebe daga yankin karamar hukumar Buhari da tun da farko bayan kashe wata budurwa daga cikin waɗanda aka kama din sakamakon gaza kai kudin fasa akan lokaci. Yan bindigar kazalika sun kuma ƙara bindige ƙarin wasu mutane guda biyu sannan sun ƙara yawan kudin fasan da suke nema zuwa naira miliyan 700. Abun kuma da ya ƙara ta da hankalin hatta manyan jami'an gwamnati irin su Honorable Talatu Ezekiel Musa da ke zama kwamishinan hukumar sauraron ƙararrakin jama'a na yankin babban birnin tarayyar.
Kan maganan tsaro a Abuja ya zama wani abu kamar ruwa dare wanda yanzu musamman a ƙauyukanmu na Abuja a wannan 6 different area councils to akwai matsala sosai ga maganan tsaro. Wayannan masu dauke mutane don neman kudin fansa a wani lokaci a yi kisan gilla ko a kan gonakinsu ko a gidajensu to ya zama wani abin da ya tada hankalin mutane. To kuma ba za mu ci gaba da shiru ba sai dai mu kirawo wato relevant authority ministan Abuja a jami'an tsaro da sauran mutane a ga inda za a shawo kan wannan abin. Dan muka yi hankali muka yi shiru to ya fara a ƙauyuka Allah kai ɗaya sai inda zai tsaya. Sannan kuma na yi magana ne ce shi ministan Abuja ya mayo da hankalin shi ganin inda za a yi a cece rayukan mutane da kuma kowa ya kwanta idanunsa biyu a rufe yana bacci. Yanzu kagun gonaki dai a ƙauyukan mutane mu na Abuja 6 area council akwai wuraren da ba sa iya zuwa gonaki saboda ko akan gona a za a doke mutane ko suna dawowa. To kaga yanzu ba a noma ta ina za a samu abinci. To kaga duk wani crisis na abinci to shi ma security threat ne ma kowani kasa.
To shin yanzu ina mafita? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman.
Dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan. Na farko the most important shine cewa ai preventing a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin a tsaida su saboda kar su kai harin. Idan kuma aka samu cewa an samu sakaci ko kuma an samu gulbi haka na har aka kai ga wannan harin ya zama cewa response time din between sanda aka kai wannan harin da kuma sanda za a maida martani a bai da yawa domin wannan rashin maida martani da wuri shike sa har ya zama for example ina akai kidnapping din mutane har a kai su inda ba za a iya kwato su ba.
Wing Commander Musa Isa Salman. Babban dai abin da ke tada hankalin jama'ar Abuja a irin wannan lokaci shine yadda yan bindiga dadin ke ci gaba da karkashe mutane da suka kama matukar ba kai musu kudin fansa akan lokaci ba. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.